lokacin da shugaban kasar Niger Isu Muhammadu da takwaransa Idris Deby na kasar Chadi suka isa wurin da dakarun kasar Chadi suka yada zango kenan akan hanyar su ta zuwa fagen daga. Waɗannan askarawa su kimanin 1,200 na matsayin wani rukuni na bataliyar da kasar ta Chadi ta yi alkawarin aikewa zuwa yankin da Mali, Niger da Burkina Faso ke fama da mayakan jihadi da yake jawabin bankwana a madadin waɗannan shugabanni. Ministan tsaron kasar Niger Professor Isu Katambe ya ce ya ku hafsoshin kasar Chadi da karu manya da kanana. Kyaukyawar niyyar da shugaban rukun Jason Sahel ya nuna ta hanyar sabon salon da ya kullo da shi a wannan yaki yasa za ku tafi fagen daga, inda za ku yi aikin haɗin gwiwa da takwarorinku 'yan Mali da 'yan Burkina Faso da 'yan Niger cikin yanayin fahimta, wanda kuma a matakin farko abin zai gudana akan iyakar waɗannan ƙasashe uku, inda za ku yi rawar daji mai lakanin operation sama. Ba ma shakka akan maganar ƙwarewa da jajircewar ku akan wannan aiki, muna da ƙwarin gwiwar za a sami nasarori. A ƙarshen taron shugabannin ƙasashen Jason Sahel da ya gudana a watan Fabrairu da ya gabata ne, ƙasar Chadi ta ɗauki alƙawarin aikewa da wannan bataliya da zumar ƙarfafawa sojojin Niger, Mali da Burkina Faso gwiwa a yaƙin da suke yi da ƙungiyoyin ta'addanci a iyakar da waɗannan ƙasashe yake makwabtaka. Idris Deby ya tabbatar da cewa za a sami kyakkyawan sakamako nan da watan Yuni mai zuwa, haka kuma ya yi alƙawarin zuwa fagen daga domin dafawa askarawansa a wannan yaƙi. Shugaban ƙasar Niger Isu Muhammadu ya karrama Idris Deby da lambar yabo mafi girma a ƙasar saboda abin da ya kira dagewarsa a kan batun tabbatar da tsaro, wanzar da zaman lafiya, samar da cigaban al'umma da ƙoƙarin ƙarfafa hulɗa tsakanin ƙasashe.
Nous vous élevons à la dignité de grand croix de l'ordre national du Niger.
Shugaban tarayyar Najeriya Muhammadu Buhari ma ya samu irin wannan lambar yabo sakamakon lura da abinda hukumomin Niger suka kira jajircewarsa akan batun samar da tsaron ƙasa, zaman lafiya da ayyukan cigaban al'umma. Kasar Chadi mai dakaru a rundunar haɗin gwiwar ƙasashen yankin tafkin Chadi ta taka rawar gani wajen karya lagon ƙungiyar Boko Haram. Sabili kenan ake kyautata zaton matakin aikewa da sojojinta zuwa iyakar Mali, Niger da Burkina Faso zai rage kaifin matsalar tsaron da ta yi kamari a yankin Sahel. Sule Umuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.